من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وسفيه وخيرته من قلبه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي نا 72 30 ga watan Rabiu Sani shekara ta 1447 Hijriya, 22 ga watan Oktoba shekara ta 2025 miladiya. Yau Laraba zamu dora a karatunmu da muka saba na littafin Zadul Mustaqni. Idan yan uwa za su yi tunawa, muna cikin wani babi mai muhimmanci a cikin sallah, shine babu sujudu sahu. Kafin mu dora kan inda muka tsaya, akwai kwantai din bayanin da ya gabata, ba mu yi shi ba satin da ya wuce. Kamar haka, sujudu sahu, idan an ce sujudu sahu, ana nufin sujjada guda biyu ne. Ana cewa sujud, amma sujadatani ne, sujada ne guda biyu ta rafkanuwa. Ko dai ta zama sujada qabli guda biyu, ko ta zama sujada ba'di guda biyu, kenan ba sujada ɗaya ake ba, sujada guda biyu ne. Waɗannan sujadu guda biyu an shar'anta su da yin kabbara in za a fara su. Allahu akbar, mutum ya kafa, Allahu akbar ya dago. Kowace sujada ɗaya tana ɗauke da kabbara guda biyu: takbir lirraf, takbir lissujud, wa takbir lirrafa. Akwai sabanin malamai dangane da waɗannan sujada guda biyu bayan wato an yi rafkanuwa. Shin maganar tahiyya, ana maimaita tahiyya idan an yi sujadar rafkanuwa ko ba a yi? In za ka yi qabli za ka maimaita tahiyya? In za ka yi ba'di za ka maimaita tahiyya ko ba za ka maimaita ba? Magana ta farko, wasu malamai suka ce idan mutum zai yi sujadar rafkanuwa zai yi tahiyya, zai yi tahiyya saboda hadisin Imran bin Husaini a kissar Zuliyadaini. Hadisin kissar Zuliyadaini wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rafkanuwa, Annabi wato Zuliyadaini ya tunatar da shi. A cikin riwayar aka ce faraja'a ila maqamihi fa salla ma tarakahu, Annabi ya koma zuwa wurin da ya salla, ya sallaci abin da ya bari. Summa sallama, sai sallama. Summa kabbara, sai kabbara. Fa sajada, ya yi sujjada. Summa tashahada, sai ya yi tahiyya. Summa sallama. To kun ga anan gurin an ƙara kalmar summa tashahada, Annabi ya yi tahiyya. Kenan mutum ya zo yin sujjadar zai maimaita tahiyya. To amma matsalar ita ce wannan ƙarin summa tashahada, Annabi ya yi tahiyya again bayan ya yi sujjadan nan guda biyu. To wannan ƙarin ƙari ne da wani da ake ce da shi ash'as. Ash'as shi kadai a cikin almajiran Ibn Sirina ya kawo wannan ƙari na cewa an yi tahiyya. To wannan ƙarin cewa an maimaita tahiyya idan za a yi sujjadar rafkanuwa, ƙari ne, ziyada ce, shadda. In an ce a ziyada su shadda, kenan ziyada ce da'ifa, ziyada ce mai rauni. Wasu malamai na hadisi ra'ayi na biyu kenan sun ce sam, ba wani maganar ba wani magana ƙara tahiya in za a sujjada rabkanuwa kawai da kai sujjada daya biyu ka dago kawai kai sallama ko da yake da Hafiz Ibn Hajar ya ce wannan ƙarin hasan ne Hafiz Ibn Hajar Allah ya masa rahama saboda yace akwai shawahid wasu shaidu da zasu karfafa wannan ƙarin to amma dai malamai sun ce bai inganta ba suka ce akwai suka kwarai akan wannan ƙari din yace tahsin lahu wajh in an hasara wannan hadisi na yin tahiya yana da fuska saboda an samu Ibn Mas'ud ya maimaita tahiya kamar yadda ya zo daga gare shi da isnadi ingantacce kamar yadda Ibn Abi Shayba ya ruwaito a cikin Al-Musannaf to idan dai kuna tare da ni ya kamata ku fahimci cewa maimaita tahiya a wurin malaman fiqhu bayan an yi sujjadar rabkanuwa ko kafin a yi matsala ce wacce ake akwai sabani a cikinta wasu sun ce a maimaita ba laifi saboda Abdullahi dan Mas'ud ya maimaita tahiya wasu kuma sun ce a ba za a maimaita ba saboda riwayar bata inganta ba riwaya ce shadda to idan mutum ya yi sujjadar rabkanuwa bai maimaita tahiya ba me yayi yayi daidai bai saba wa Allah ba kuma bai kuskure ba an gane wannan ko to sai magana ta biyu menene hukuncin sujjadar rabkanuwa a sallah shin wai dole ne sai an yi ta ko ku sunna ce ita ma dole sai an yi sujjadar rabkanuwa ko ku ba ra'ayi ba ai ko kun ba dole bane ba ra'ayi na farko suka ce da sujjadar ƙari da sujjadar ragi duk dole ne wajibi ne wannan shine ra'ayi na farko dole ne jami'u sujudu as-sahwi ziyada ko nuqsan ko ragi ko ƙari wannan dole ne ayi wannan ra'ayin Abu Hanifa ne cewa dole ayi ra'ayin Imam Ahmad Ibn Hanbal ne cewa dole ayi sujjadar rabkanuwa Allah ya yarda da su to anan idan muka tafi akan cewa dole ne mutumin da rabkanuwa ta kama shi yayi ragi ko yayi ƙari a sallah kuma ya tuna cewa yayi ragin kuma ya tuna cewa yayi ƙarin yaki yayi wannan sujjadar da gangan yaki ya sujjada fa innahu yuhkamu bi butlani salatihi to za a yi hukunci cewa sallarsa ta baci idan mun tafi akan dole ne sujjadar rabkanuwa duk wanda ya ƙi yayi sujjadar rabkanuwa a sallah to sallarsa ta baci shine ra'ayin waɗannan malamai Abu Hanifa da Imam Ahmad Allah ya yarda da su wajibi ne wato min wajibati sallah daga cikin wajibabban sallah idan ka ce wa liman kai imam ka fai ƙari sai ce eh na sani na yi ƙari sai ka ce kai sujjadar rabkanuwa sai liman ya ce ban yi ra'ayi ba zan yi ba ya kiyaye yi aka gaya mai an fai ƙari ya ce ba zai yi ba to idan ana kan wannan mazhabin ne to fa sallar ku ta bace saboda in mutum ya bar wajibi da gangan to sallar ta bace ra'ayi na biyu ƙauli na biyu suka ce sujudu sahwi sunna ne sujjadar rabkanuwa dinnan sunna ne wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i Allah ya masa rahama shi a wajensa duk wanda ya rabkanuwa to in yayi sujjadar rabkanuwa ya aikata sunna idan bai yi ba ya bacci to a ce to kawai a ce dai ya bar sunna ne an gane ko kuma sallarsa dai ta yi ra'ayi na uku suka raba kafa shine mazhabar Imam Malik Allah ya masa rahama yace in sujjadar qabli ce in sujjadar qabli ne to wajibi ne kenan a malikiya sujjadar qabli ce wajibi sujjadar qabli ce wajibi me dalili suka ce to ai ragi yayi a sallah yaya mutum zai rage abu a sallah bai kawo abin da ya rage bai tafi kuma ya sallama sa suka ce ai jabr ne zai jabun nuksan ne a cikin sallah a kenan in ya tauye wani abu wajibi ne ya kawo abin da ya tauye a cikin sallah wannan a malikiya kenan suka ce to in karawa yayi kuma to sunna ne wannan in kari yayi to a da masallar sa ta cika an gane ko bai yi ba ma bai yi wata sujada ba dan yayi kari ba komai in sallar sa nan kenan a malikiya dole ne sujada kabli amma sujada ba adi kuma sunna ce me dalilin su ragewa kai ya zaka kai sallar ka wajen Allah a rage da haka shi kai wannan sujjada ta kabli saboda ai ita tana cike gurbin abin da ka bare ni amma kari to ai da mu ai sallar ka ta ma cika zuwa kai kaje ka kara kawai su sunna ce ba za a ce sallar ka ta baci ba a dan ba kai sunna ba to menene zancen da yafi inganci zancen da yafi inganci sujudu sahwi dole ne zancen da yafi inganci sujjadar rabkanwa a sallah dole ce sai an yi ta saboda hadisi ya zo daga Abi Sa'id Khudri hadisin Bukhari hadisin Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ila shakka dukum fi salatihi falam yadri kam salla thalathan am arba'a falyatrahi shakka wal yabni ala mustaqana thumma yasjud sajdatayn qabla an yusallima kaga anan gurin wannan riwaya ta Abi Sa'id Khudri annabi yayi umarni yace idan dayanku yayi shakka a sallarsa kun ganin shakka ku rike hadisin kenan in mutun shakka yayi a sallarsa abinda aka ce da shi yayi sujjada kabli yanzu a nan gurin abinda zai dan rikitar da kai ita shakka kan kari ne a sallah ko kuma ragi ne a sallah ka gane tambayar idan mutun yayi shakka zaka jefa shi a layin yayi kari ne ko kuma zaka jefa shi a layin yayi ragi ne eh wanda yayi shakka yana shakka yayi ko bai ba to annabi ya faɗa ne hukuncin mai shakka a wannan riwaya mutum ya jefar da shakkar kawai yayi gini akan abin da yake da yaqini sannan ya sujada qabla salami annabi yayi umarni a wannan hadisin yace fal yasjud thumma yasjud sajdatayn ya sujada guda biyu suka ce umarnin manzon Allah wajibi ne akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzon Allah ya salla azhar hadisin Ibn Mas'ud hadisin ku rike wannan hadisin dan zamu tamaimaita su daga baya hadisin Abi Sa'id Khudri hadisin shakka sujada qabla salami hadisin Abdullahi dan Mas'ud shi kuma annabi yayi kari ne azhar ne yayi ta salla raka'a biyar azhar ne yayi ta salla raka'a biyar suka ce da shi an yi kari ne a sallah ko kwadai me ya faru suka ce ai ka sallaci raka'a biyar ne manzo Allah ya nade yan kafafuwansa masu albarka ya sujada guda biyu ya kara sujada guda biyu kenan to shine a cikin hadisi yake fa yasjud sajdatayn qabla an yusallim ya sujada guda biyu kafin ya sallama to kaga anan gurin ku lura fa ya kara raka'a biyar yayi ya kara raka'a biyar ma'ana maimakon yayi hudu yayi biyar suka ce kari aka yi a cikin sallan nan ko kuwa suka ce sallah baraka'a biyar kai annabi ya nade kafafuwan sama su albarka yayi sujjada guda biyu amma a cikin hadisin aka ce sujjada qabli yayi to ku rike mu wannan hadisin shi ma za mu zo mu tattauna akan sa shi ma umarni yace kamar yadda riwaya ta zo a waɗannan hadisai da muka karanta akwai umarni na ayin sujjada kenan tunda annabi ya yi umarni dole sai an yi wannan sujjada wannan shine zance da yafi inganci cikin maganganun malamai kenan idan mutum ya bar wani wajibi daga cikin wajibin sallah ya kiyaye yi kuma aka tunatar da shi to in mutum ya dauki ra'ayin cewa wajibi ne kuma ya kiyaye wannan wajibi da gangan to sallarsa ta lalace saboda ya bar wani abin da annabi ya ce a yi shi a matsayin wajibi kuma da gangan wannan kenan To sai kuma matsala ta mutumin da ya manta sujjada, yayi rafkanuwa amma kuma fa bai yi sujjadan ba, yayi asahun gaba sallah sai da ya koma can ya je na karatun Qur'ani sai can sai ya tuno. To inda yana cikin masallacin kawai ya nade kafafuwansa kamar yadda manzo Allah ya nade kafafuwansa kawai ya sujjada sa yana cikin masallaci. Ina fata ana fahimta. Haka idan mutum a gida ma yake, kai sallah sai ka manta a shi kai rafkanuwa kuma ba kai sujjada ba, to in kana gidan ko kana inda kai sallar sai ka nade kafafuwanka sai kai waɗannan sujjada guda biyu da ka bari ba ka yi su ba. To idan mutum ya fita daga masallaci kuma sai ya tuna ba, an gane ko baka tuno ba, sai da kaje mandauri sai kace kai ashe fa na yi rafkanuwa a sallah kuma wallahi ban yi sujjadan nan. To zaka tsaya ne a wurin kai sujjadar ko ko zaka sake dawowa masallacin da kai sallah ne kai sujjadar? Malamai suka ce fa innahu la yulzamu birrujuwa, ba za a lazimta masa a ce ya dawo ba. A nan kan sallarsa ta wuce tunda har ya fita ya bar masallaci, wa sahhat salatuhu, kuma sallarsa ta inganta, wa tasqutu anhu sajdatani, kuma sujjadodin nan guda biyu sun fadi a kansa. Me yasa? Li makanil uzri, ai yana da uzuri, yana da uzuri, ya manta ne ya tafi saboda ya bar gurin da ya salla din kuma bai zai iya tadaruki ba, ya riga yana fudu. Kenan ana yawan tambaya wani lokacin mutum ne akwai sujjada a kansa ta rafkanuwa bai ma tuna ba sai bayan kwana uku, ba komai a gare shi, sallarsa ta yi. Mutum ne ya ma fita ya bar masallaci bai yi sujjadar rafkanuwa ba sai daga baya sai tuna, sahhat salatuhu, sallarsa ta inganta, babu komai, ya je ya ci gaba. Sai matsala ta uku, menene hikima ta yin sujjada ta asahu a cikin sallah? Allah ya shar'anta ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aikinsa cewa idan mutum yayi rafkanuwa a sallah to zai yi sujjada dan wannan illata sallarsa da yayi ta rafkanuwa ya karfafe ta da yin wannan sujjada din. Tun kitin da ka bata wani abu to sai ka gyara da yin sujjada. Ina fata ana fahimta. Idan ƙari kai to wannan sujjadar ta lalata wannan ƙarin da kai, ka nuna kayi kuskure kayi ƙari, kar a karɓi ƙarin. Ina fata ana fahimta. Kamar yadda ya zo a cikin hadis Abu Sa'id Al-Khudri, idza shakka ahadukum fi salati falyumdir kam salla salasan aw arba'a falyatrahi shakka wa liyabni ala masjidana thumma yasjud sajdatayn qabla an yusallima fa in kana salla khamsan shaffana lahu salatu. Annabi yace idan mutum sallah raka'a biyar yayi to shikenan, in yayi raka'a biyar wannan sajjudodi guda biyu da yayi sun zama mai shafa'i, kamar ya cika sallar ta zama shida kenan, shine shafa'a lahu. Maimakon yayi wutri kaga biyar ne wutri, to amma idan yayi shida to kaga sun zama shafa'i. Idan kuma yayi sallarsa itmaman lil arba dan ya cika ta hudunsa ne, to wannan wato tarhiman da yake shaytan, jifan shaytan ne wannan rako sujjada guda biyu, kamar ya dauki dutse ne yana jifan shaytan da su, shine amfani yin wannan sujjada din. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ashe sujudu sahwi, idan kai kari kai sujjada ba'da salami to karin ka wato sujjadar da kai bata kare ne, ka nuna baka son kare wannan sujjadar da kai guda biyu, tana nuna baka yadda da wannan karin bane. Kaman in kai wannan sujjada biyu mai sallah zai tashi kamar ma bai karin ba kenan a shari'ance. Wasu malamai suke cewa karin sujjada guda biyu, sujjada ba'da salami, wai ana dada bakanta wa shaytan ne, ba dai ya sa ka kai kari a sallah ba saboda ka manta ko ka rafkana, to bari ka yi sujjada guda biyu da zaka nuna masa ai ka tuno. Annabi ya ce in ka tuno ga yanda zaka yi saboda ka sa masa bakin ciki, iradatan lishaytan, dan ka sa wa shedan wato bakin ciki da bacin rai saboda manzon Allah ya ce kana ta tarziman li shaytan dan haka ashe yin sahau a sallah yin rabkanwa a sallah shedan ne yake cin ribar mutum yasa ya rabkanwa a sallah to sai ya sujuda guda biyu dan ya kori wannan cikiyanci na shedan shi yasa yazo a riwaya cewa duk inda dan adam ya sujjada ka ji wannan hadisin duk inda ka kafa goshinka kai sujjada shedan yana tashi ya gudu daga wurin yana kuka in dai mutum musulmi ya kafa goshinsa ya sujjada kurin shedan sai ya fashe da kuka ya bar wurin shi yanzu wannan ya fi karfi na har ya samu ya yi sujjada yana sallah yana sujjada to shedan baya so ai sujjada to shi yasa annabi ya ce tunda shedan ya ribace ka ya dauki tunaninka har ka yi rabkanwa a sallah to kawo sujjada guda biyu da zaka sake yi a sallar ka dan ka tursasa hancin shedan tarhiman li shedan din kenan dan ka nuna masa cewa abinda baya so din dai kai abinda yasa ka kai ka rama ka mai da martani ina fata ana fahimta har cewa yake ya wailahu ya wailahu ya kai tansa ya kai tansa umira ibn adam bi sujudi fasajad falahu aljanna an umarci dan adam ya sujada ya je ya sujada yana da aljanna wai abin da yake damun sa ai in dai kana yawan sujada in dai kana yawan sallah kai dan aljanna ne yace wa umirtu bi sujudi falam asjud faliyanna ni kuma aka umarce ni na yi sujada naki ne su da ni aka bani wuta shi kuma aka bashi aljanna to wai so yake ku ta hutar tare kar kai su gada to kun ji shine hikimar da ta sa aka ce a rinka yin sujjada idan an yi rafkanwa dan wannan yafi kaiwa matukar kwarai wajen tozartar da shi din da kun yi tashi daga cikin hikimomin na yin sujjada shine saukakawa bawa mukallafi shi bawa mukallafi idan yayi sujjada an saukaka masa a sallarsa ta yaya yanzu kai da an ce idan kai tauye a sallaka sallaka ta baci ko kuma idan kai kari a sallaka sallaka ta baci to ya halin mutane zai duk wanda ya kari sallar sa baci duk wanda ya rage sallar sa baci sai aka ce a bata baci ba mai mukun a ce ta baci to ga sauki an kawo maka kawai in ka gane kai rage yi sujjada kabli idan ka gane kai kari yi sujjada ba'di wannan sauki ne ga ainihin dan adam saboda fannal insanu daif dan adam mutum ne mai rauni kwarai da gaske ba mamaki mutum ya shiga sallah yana cikin tunani da damuwar rayuwa damuwar iyali an masa mutuwa yana cikin bacin rai ana bin sa bashi bai biya ba yana fuskantar jarabawa ko an bata masa rai ko mahaifinsa ya masa fada ko iyalinsa sun bata masa mutum zai iya shigan sallah mushawishil bal yana cikin tashwishi wato baya cikin saici fikir dinsa tunanin ya wargaje ya zo ya kabbara sallah babu mamaki wannan wargaje fikir tunani ya sa ya zo ya rafkanwa a cikin sallah to a zo ga wannan bacin rai ga damuwa kuma a ce sallah ta baci sai a ce a'a idan har kai rafkanwa to shi kenan sai ka je kai sujjada kaga an sauƙaƙa maka kenan ina fata ana fahimta da a ce shari'a ta hukunta duk sallar da aka yi kari ta baci kuma duk sallar da aka rage ta baci kaga abun da zai daɗi ba akwai duk ina fata ana fahimta to wannan yana daga cikin hikimomin da shari'a ta sa aka ainihin wato a shar'anta mana yin sujjada ta rafkanwa a sallah a wani wuri ne za a yi sujjada ta rafkanwa malamai sun yi bayani kamar haka abu na farko shine ku dai gane ana yin sujjada ne a sallah in an yi kari ko an yi rage mun gama da wannan kuma wasu malamai sun ce duk sujjadar duniya gaba daya duk sujjadar duniya gaba daya sujjada kabli ce wannan ra'ayi ne na wasu malamai ba ruwansu da wata ba'adi kawai kabli ne duk abin da ya same ka a sallah ko rage ko kari kawai kabli za ka yi dan haka za ku ga wasu 'yan mazhaba duk abin da suka yi a sallah su sujjada kabri ciki. Wasu kuma suka ce duk wata sujjada a duniya gaba daya sujjada ba da salam ne. To yanzu shi mutum an dora masa sujjada kwaya ɗaya zai yi ne kawai layi ɗaya zai bi koko an raba masa kafa ko akwai ta bayan sallah akwai ta bayan sallama akwai kuma ta kafin sallama. To akwai maganganun malamai guda uku, wannan yana da muhimmanci kafin mu shiga matsalolin sujjadar rakanwa a sallah mu tattauna su. Shi yasa bana so mai nisa a cikin babin ba tare da mun san wannan ba, danda nazo karatun kaga za ku gane ina muke nufa. Wasu malaman sun ce duk duniya sujjada gaba ɗaya ban san wata sujjada ba in ba sujjada ba adi ba. Wannan ra'ayin na Ali bin Abi Talib ne. Wai Ali bin Abi Talib a duniya Ali bin Abi Talib sujjadar da ya sani a sallah ita ce me sujjada ba adi, ba ruwansa da wata sujjada kabli. Na biyu Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda ya zo a riwaya suka ce duk sujjada gaba ɗaya ba adi za a yi. A cikin malaman mazhaba sai Hanafiya ta yi cap, malaman Hanafiya cap suka riƙe suka ce duk wata sujjada kawai ba adi ce. Abu Hanifa Allah ya masa rahama. Ammar bin Yasir shi ma ra'ayinsa kenan. Aka ce ƙari da ragi duka suka ce sawa'un, daidai ne ƙarawa akai ko ragewa akai. Akwai wasu malaman da suka ruwaito daga sahabin nan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yanzu muna sahabi guda nawa? Ali bin Abi Talib ba adi, Abdullahi dan Mas'ud ba adi, Sa'ad bin Abi Waqqas ba adi. A cikin malaman mazhaba Imam Abu Hanifa Allah ya masa rahama, kuma su suka ce za ka yi tahiyya. A wannan ra'ayi masu cewa za a yi badi suna da ra'ayin sai ka maimaita tahiyya. Shi yasa daman na ce muku ɗazu an ce Abdullahi ibn Mas'ud yana maimaita tahiyya in ya zo yin sujjada ta rafkanwa. To kuma shi ra'ayinsa kullum ba adi ne a wannan kauli da aka faɗa. Me dalili? Saboda hadisin Imran bin Hussein da muka karanta. Sai ra'ayi na biyu. Ra'ayi na biyu shi maganganun malamai suka ce duk sujjada a duniya gaba ɗaya sujjada kabli ce. Duk wata sujjada me kabli? Idan ka gama tahiyya dab da zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, misali, to ba za ka yi sallama ba sai ka yi Allahu Akbar ka yi sujjada. Ka dago Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wannan kaga ka yi iƙa'in sujjadar kafin me? Kafin sallama. Wannan ita ce as-sujud qabla as-salam. Wacce ce as-sujud ba'da as-salam? Ba'diyya da ake cewa. Ita sai ka gama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ka gama sai kuma kai Allahu akbar kai sujjada, Allahu akbar kai sujjada. Wannan ta sujjada ba adiya, to ita ce ra'ayin su Ibn Mas'ud su Ali bin Abi Talib Allah ya masa rahama da Sa'd bin Abi Waqqas a wani kauli. To ra'ayi na biyu suka ce gaba ɗaya sujjada kabli ce. Wannan kuma ra'ayin Abu Huraira ne. Imam Abu Huraira shi kam sujjada qabla salami yake. Akwai wani babban malami a Misra kamar yadda Imam Malik yake babban malami a Madina, to shi ma wannan babban malami ne a Misra ana ce da shi Lays ibn Sa'd al-Misri. Lays ibn Sa'd al-Misri shi ma gaba ɗaya fatawar da yake bayarwa idan za a yi sallah sujjada qabli za a yi. Akwai Imam al-Auza'i, kuna jin labarinsa, shi ma ɗan sujjada qabli ne, mazhabi ne kuma daga cikin mazhabobin Imam Shafi'i, shi ma ɗan qabli. Imam Ahmad ibn Hanbali shi ma ɗan sujjada qabli ne gaba ɗaya. Allah ya ji kansu suka ce duk wata rafkanuwa da mukallafi yayi in yayi kari a sallah ko ya rage kawai yayi sujjada qabli sai dai ita Hanabila mazhabar Imam Ahmad shi yayi istisna'i cewa idan mutum yayi sallama yayi sallama ya manta sujjada kafin sallama ya kamata yayi sujudu qabla salami ne to amma sai ya manta sai kuma da yayi assalamu alaikum sai ya tuno to yanzu ya zai Imam Ahmad yace to ba komai anan ya aro mazhabar yin sujjada ba da salami yayi an yabe masa ina ba da kura gani to ashe su din ma ne sun dan yadda da sujjada ba da salami amma yaushe sai in ka manta baka yi kabli bane ka tuna to sai kai sujjada ba da assalam Allah ya musu rahmat ba ki da to sai mazhaba ta uku gida kenan wai ban kira ba a ciki mali na kira Abu Hanifa dan ba da salami ne ko Imam Shafi'i da Imam Ahmad ai ina ne yan kabla salami Imam Malik shi kuma yace sam shi baya wancan ra'ayin gaba daya kuma baya wannan ra'ayin gaba daya shi raba kafaye shi Imam Malik yace dan me zaku wanda kanku yace ku dubi hadisan mana ku lura duk inda annabi yayi galiban inda annabi yayi sujjada ta ba'adi to kari ne inda annabi yayi sujjada qabli to rage ne dan haka a malikiyya sai yace zaka yi sujjada ba'adi ne in kai gari zaka yi sujjada qabli ne in kai rage wannan shine duk jinin mu yake kai kuma shi muka saba da shi duk dan malikiyya wa man naqasa sujjada qabla salami wa man zada sujjada ba'da salami wa man naqasa wa zada kuma ba sujjada qabla salami an gane to Imam Malik Allah ya masa rahama shi kan yayi tafsiri suka ce ya raba kafa ga abin da ya tafi kuma kowa zai kawo dalilinsa to bari mu koma baya kadan menene dalilan su na farko bari mu fara da waɗanda suka ce duk sujjada a duniya sujjada qabli ne me hujjar su suka ce a ba wani wahala ga hadisin Abi Sa'id al-Khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan shakka alaikum fi salatihi inda yanku ya shakka a sallarsa falam yadri kam salla thalathan am arba'a bi sanna waye ba yana da shakka uku yayi ko hudu mutum yana ta raba kafa sallah uku raka'a uku yayi ko hudu annabi shi bari ya tarihi shakka ya jefar da shakka wal yabni ala mastaqana ya gini akan yaqini to wai kai ya za a jefar da shakka ne mutumin da yake rikici da zuciyarsa raka'a hudu nayi ko raka'a uku nayi ya shakka ta shi ko ba ci ba an samu istiwa tarafin bangarorin guda biyu sun daidaita ya rude ya kasa gane raka'a hudu yayi ko raka'a uku yayi to yanzu ya zai to sai annabi ya ce kaga ka jifar da shakka fal yatrahi shakka wal yabni ala mastaqana menene wal yatrahi shakka wal yabni ala mastaqana ya jifar da shakka to ya zai ya jifar da shakkar kaga duk mutumin da yake shakka cewa yayi raka'a hudu ne ko yayi raka'a uku to duk tsiya dai ai yayi uku kam ko bai ba tunda cewa yake uku ne ko hudu kenan dai yanzu wacce ce take cikin matsala hudu annabi yace wulla da shakkar wannan hudun da ta zo maka kai ko ba kai ba jefar da ita kurin ka gina akan kai nawa kai uku to ka gina akan kai uku yanzu anan wani hukunci ya zo mana to in kuma hudun kai fa in kuma hudun kai fa ka dada karo daya kenan kai nawa biyar to wullar da shakkan nan ka jefar da shakkan nan kai rigi ne ko kai kare sai annabi ya ce a cikin riwaya kawai summa yasjud shadaini qabla an yusallima annabi ya ce mutum ya sujjada guda biyu kafin ya sallama kaga sujjada qabli kenan suka ce ah kaga yanzu annabi ya zabar wa musulmi mai qabli kawai qabli yace ai kuma umarni ne na wajibi fal yasjud sajdatayn qabla an yusallim yasjuda bi kafin ya sallama shikenan suka dauki wannan hadisi shine dalilin sujada qabla as-salam an gane tayyib sai kuma hadisi na biyu hadisi Abdullahi dan Abbas shi ma irin wannan ne yayi kama da hadisin Ibn Abi Sa'id Khudri yana cikin Bukhari akwai hadisin Abdullahi ابن مالك ابن بحينا عبد الله ابن مالك ابن بحينا رضي الله عنه صحابيني يتي من الله صلى الله عليه وسلم كل وترانا قام من اثنتين ياي ركعة بيو النبي ميمكن إزونا سيتاشي دغ ركعة تبيو كو يميكي أصلى أزهر ولم يجلس بينهما بي زمابا أزهر ني النبي يكي ميمكن إزونا فرقو kawai sai aka ga ya shiga raka'a ta uku ba su farga ba sai suka ganshi a tsaye to ya riga ya miƙe bai dawo ba to bari ba ku hukunci ne fiki wa nan dan limamin da yake sallah irab kana ya tsallake zaman nan na farko har ya miƙe ya shiga raka'a ta nawa ta uku to bi dai dawo ba indai ya riga gwiwarsa ta daga abin nan ta rabu da kafa ko tafukan hannunsa sun rabu da kasa indai ya baro wannan zaman ya miƙe to komun tasbihin da kuka masa in bai dawo bai laifi ba kai ma kuma in har ka tsallaka ka shiga raka'a ta uku baka yi zaman farko ba to ko ka cino ba sai ka dawo ba in ka dawo din sallah ba ta bace ba amma in ka miƙe ka yi daidai me ye dalilin su suka ce haba ita fa wannan zama na ɗayan sunna ne raka'a ta uku fa rukuni ne a sallah suka ce yaya za a yi sunna ta jawo rukuni ta yaya ai tunda ka riga ka wuce sunna ka shiga rukuni sai dai ai wani abu daban ci gaba da sallaka ita zaman farko ba ta da karfin da za ta iya fizgo ha wannan raka'ar an fara rukuni kuma a sake dawowa a ba za a dawo ba yasa suka ce annabi ya tashi bai dawo ya zanna ba to yayin da ya gama sallarsa yanzu kaga an yi sallar nan akwai abin da ya faru an tsallake wani abu kuma an karo wani abu me aka tsallake an tsallake zaman farko ba yi ba me aka karo an karo wannan tsayuwa ta raka'a ta uku an karo ta a wani wurin da ba nata ba menene wurin ba da ba nata ba wannan zaman tahiyya kuna fata ina fata kuna fahimta shikenan wannan hadisi yana cikin Bukhari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama kawai sai ya sujjada sakabbi wannan hadisin Bukhari ya ruwaito shi Tirmidhi ma ya ruwaito shi yace Mugira dan Shu'ba wata rana yayi wa mutane limanci sallah sai ya rabkanwa da Mugira yayi sai ya tsallake zaman farko da tahiyyar farko suka yi taimai subhanallah 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 ya miƙe kawai sai suka ga Mugira yana sallah yana haka yana kutaso kun ga hannu nayi ko mana subhanallah dawo ka zauna dai ko zauna ba na ce muku in ya miƙe kai ya tashi ba to sai ga yana haka fa ashara ilayhim an kumu yana ta nuna musu ta bayan shi yana sallarsa ku dawo ku miƙe kenan ku ma mu da kuke ba na sunan shi kuke yi wa liman tasbihi ku kula akwai rafkan wanda idan yayi tafa ba zai fa dawo ba kuma dole a yi shi in baka bi shi ba kuma ka zauna badalat salatuka amma in ƙari yayi kamar raka'a ce ta farilla ya ƙara kai ka tabbatar liman ɗin nan raka'a ta biyar ya tsara yi zaman ka kai ta kada tahiyar ka kal 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 ya gama karatun sa da surar sa bakara zai karanta yaje ya dawo itarar da kai in yi sallama kai ma kai sallama in yi sujjada kuma dole ka bi shi saboda me ai da yi rafkanwar ai ya jawo maka tunda sallar ku a juna take da shi don Allah ina so ku rinka gane waɗannan matsalolin saboda an matsalolin da ake yinsu yau da gobe tai mu jira dan shuba ya sheku tashi yayin da ya gama tahiyarsa kawai sai aka ga yayi sujjada qabli kenan anan gurin yayi me ragi ne ragi ya dauka yayi sai sujjada qabli kaga mu jira ma qabli yayi da aka yi magana sai ce haka naga annabi yayi akwai mai magana shiru suka ce yanzu waɗannan hadisan ku duka basu ishe ku ku yadda cewa duk qabli a duniya duk sujjada a duniya qabli ake yi ba da haka wannan shine hujjojin su Ali ibn Abi Talib Abdullahi dan Mas'ud Mujira dan Shu'ba Sa'd bin Abi Waqqas tai kun ji wannan to sai yan ba'da salami su ma suka ce wallahi ba su yadda ba sujjada duk duniya sujjada ba'da salami za a yi wannan ra'ayin Hanafiya kenan me hadisin ku suka ce ga hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi salla ihda salatayil ashiyyi haka aka ce ɗaya daga cikin sallolin nan na azhar ko al'asr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya raka'a biyu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah azhar ai raka'a biyu in an samu matsala al'asr ma ai raka'a biyu a'a akwai ma matsala kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi har yaje ya zauna yayi haka wa shabbaka baina asabihi ya jingina a jikin kago a jikin ginin masallaci ya hada wannan hannun nasa yawanci yakan yi haka in ya zauna ya rike gwiwarsa sallallahu alaihi wasallam to a cikin mutanen akwai Abubakar a cikin mutanen akwai Umar wannan su ne manyan sahabbai wallahi Abubakar ya kasa masa magana Umar ma ya kasa masa magana Abubakar ya san ƙari akai ayi an san yi ragi Umar ma ya sani su bude baki su yi masa magana saboda farjinin Annabi wallahi suka kasa masa magana su kuma suka kasa fita a masallacin aka rasa wanda zai masa magana sai wani mutum dan kabilar Bani Salima shine Dulyadaini yace kai jama'a ni fa ba zan yi shiru ba sunansa Khirbaq Zulaydin ne sunansa mai Khirbaq Khirbaq bin Sariya yace ya Rasulullah ya kusurta salatu amma sit an rage sallah ne ya manzo Allah ko dai mantuwa kai annabi ta ke ce da shi kullu dalika lam yaqa ko dai ba yi ba ba rage kuma ba banyi rafkanuwa ba dole dai ne cikin girmamawa ce ya rasulullahi bala inna ba'da zalika qad waqa lalle wani bangare da dai daga cikin abin da na faɗa ba ya faru a sallan nan ko dai kai mantuwa ko ku Allah ya rage maka sallan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya juya kansa bai ce asadaqa zuliyadain a wata riwaya yace a haqqun ma yaqulu zuliyadain abinda zuliyadain yake faɗa gaskiya ne ai sai masallaci ya dauka a kwarai kuwa a kwarai kuwa a kwarai kuwa to mahallu shahid kai manzo Allah yana tasowa ya baro inda yake ya dawo gaban liman ya dada raka'a biyu ya zauna yayi sallama sannan kuma yayi sujjada ba'da salami kaji dalilin sa farko akwai hadisi Imran bin Husain dalili na biyu a cikin Bukhari da Muslim a wata riwaya irin riwayar Abu Huraira da Annabi ya sallama a raka'a guda biyu bayan ya gama sallama yayi kabbara yayi sujjada ya dada dagowa yalla kabbara yayi sujjada ya sujjada ba'da salami Imran bin Husain a riwayar yace summa sajada sajadataini ba'da ma sallama Annabi ya yi sujjada guda biyu bayan sallama kaji hadisin sa na biyu hadisi na uku suka ce hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Abun mamaki ka duba dan Mas'ud ga riwayar su kuma amma ya tabi can wancan ra'ayi. Yana cikin Bukhari da Muslim rawul jama'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar azhar raka'a nawa? Biyar. Ya kara raka'a biyar. Aka ce kari aka yi sallah ko kuma ya faru? Suka ce sallah biyar fa raka'a biyar kai. Annabi ya ce to sai ya nade kafafuwarsa kawai sai ya sujjada ba'da salam. Suka ce to akan wannan hadisi mu a duk duniya duk wata rafkanuwar da muka yi sujjada ba'da salam za mu yi. Kun ji hujjojin su? To sai ƴan malikiya sukan suka ce mu gaskiya za mu raba tunda an samu yayi kabli kuma an samu yayi ba'di. Kai abinda suka yi suka ce kawai za mu raba hadisan nan gida biyu. Duk inda kaga Annabi yayi kabli to ragi ne sai da suka san tawilan da suka mai da shi ragi. Haka kuma duk inda kaga Annabi yayi ba'di to kai ne kawai shikenan kaga an yi aiki da hadisan guda biyu gaba daya. To wannan shine dalilin malikiya na ainihin wato daukan sujjada kafin sallama da kuma sujjada bayan sallama. To sai karatun mu na yau a gurguje bari mu dan rage masa karfi. Malam yace fil fardhi wan nafilati. Kun ga gurin ko ba gurin ba ko sai ya karo bakin fil fardhi wan nafila. A can farkon karatun mu malam yace ana yin sujjadar rakanuwa a cikin sallar farilla, ana sujjadar rakanuwa a cikin sallar nafila. Kinan shari'a ne a sallar farilla da sallar nafila saboda ya faru a cikin sallolin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To idan har ana yi a farilla to ai mimma mai aula ai nafila, ko ana yi a nafila mimma mai aula ai a farilla. Saboda Annabi ya faɗa a cikin hadisin Tirmidhi riwayar Abdurrahman ibn Auf idza saha ahadukum falyasjud sajdatayn, in dayan ku rafkanwa ya sujjada guda biyu. To yanzu jama'a an ci hadda nafila ba mu da makala ko? To idan muke rafkanwa sallar jana'iza shi ma sai ya sujjada ba di? Ko fa na ci hadda nafila kuka ce eh? Sallar jana'iza ba nafila ba ce? To ba gashi a gaban ku ba fil fardhi wan nafilati, farilla da nafila. To in dai ku mun yadda sallar jana'iza ita ma nafila ce, to ita ma in an yi rafkanuwa sai a mata sujjada. Idan ka ce ba za a mata sujjada ba, to ita ya za a gyara ta? Tambayan ka nake tunda ka ce ana faɗa aha to a to ai an je a to ya za a gyara ta ko ba ta ɓaci? Shine wasu malamai suka ce a bisa ƙaulin wannan malami lallai a wannan masaba ta Hanabila hatta sallar jana'iza yushra'u an shar'anta ai mata sallar wato ai mata gyaran sujjadar rafkanuwa idan an samu matsala. In kai ƙari kai kabli, idan kai in kai ƙari kai baɗi, in kai rage kai kai kabli. Sai suka ce to a ina za a sujjada? Ina za a sujjada? Kuma ita da ba sujjada a cikinta. Wasu sun kore ne suka ce ya sallar da babu sujjada a ciki za ku zo ku ce mutane su sujjada rafkanuwa, ita da ba sujjada ma gaba daya a ciki? Sai ku su kuma waɗancan suka ce to ita ba sallah ba ce? In kuwa sallah ce tunda ne malam ya ce fil fardhi wan nafila da farilla da nafila duka, to ku wallahi sai an mata rafkanuwa. Suka ce eh. Aka ce to yanzu ya za a yi a gaban gawa za a yi sujjada kalan a ce an mata sujjada? Suka ce a'a, ka yi sujjadar a gaban gawar amma ai ba bauta mata kai ba, kana yin sutura ma da mutum ba, to ka ɗauka wannan gawar kamar sutura ce, ka yi sujjada ka ta gyaran sallah, ka tsuguna ka kafa sujjada ka a ƙasa ka yi. Wasu kuma suka ce a'a, gaskiya a bari sai an ɗauke ta. Sai suka ce waɗancan suka ce a bari a ɗauke ta, to sallar ma da kai rafkano an ɗauke gawar an tafi, to me amfanin sujjada? Suka ce kurin ka yi sujjada a gaban gawar. To wannan wata matsala ce, kar mu ɓata lokaci da yawa a kanta. Malam ya ce fa mata azada fi'ilan min jinsi salati qiyaman أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يزيد له نن ne zamu tsaya malin yace wato sababin yin sujjada rafkanwa kamar haka duk lokacin da mutum ya ƙara aiki fa mata za da fi'ilan in mutum ya ƙara aiki min jinsin salati a cikin jinsin sallah din ko dai tsayuwa ko dai kamar tsayuwa yayi tsayuwa guda biyu kamar yaya zai yi ayi tsayuwa biyu wallahi za a yi Allahu akbar ya gama fatiha yayi sura ya yi ruku'i kana ji na mana ya dago daga ruku'i sahabban rafkanwa kudin su yaje da buga fatiha har ya shiga sura ya dade maimaita me ashe zai iya yiwa mutum ya tsayuwa guda biyu kai a wannan yanayi ma da ake cikin ruku'i wallahi uku ma za a yi sai dai mutum limacci yake a nafa hashi ina ba ta kuna fahimta ruku'i zai iya mutum ya ruku'i sosai kuwa ruku'i biyu sosai ba yayi ruku'i ya gama addu'a sami Allahu liman hamida sahabar rudewa yana addu'ar dagowa daga ruku'i ya dauka bai ruku'i ba sai ya dade bugawa to fa mata za da fi'ilan min jinsi salati kenan ko kuma ko ruku'i au sujudan sujada kam wannan ba mamaki mutum yaje ra huduma Allahu akbar ya dago ya rude to Allahu akbar ya dade rudewa yi ta uku Allahu akbar har ta hudu ma zaka yi Allah raba da Allah to amdan to wannan inda gangan mutum yayi sallar sa ta baci duk wanda ya ruku'i biyu da gangan ya lalata sallar sa duk wanda ya sujjada guda biyu da gangan ya lalata sallar sa sujjada uku afwan ku rinka gyara mun fa yawwa duk wanda ya sujjada uku da gangan ko hudu in dai da gangan ne sallar sa ta lalace to amma sai yace wasawan yasjudu lahu idan rafkanwa ce mantawa yayin rafkani ya sujjada guda uku yayi rafkani ya ruku'i guda uku ko ya ruku'i guda biyu wannan zai sujjada kari a cikin sallah kala biyu ne malam akwai ziyada fi'iliya akwai ziyada qauliya ko dai mutum ya kari na aiki ko dai ya kari na zance ziyadar fi'iliya shi karin aiki shi ma kala biyu ne kisimi na farko karin da zaka yi shi a cikin sallar a cikin wani aiki na sallah kamar misali wanda ya kara tsayuwa kaga aiki tsayuwa jinsin sallah ne kamar wanda ya kara ruku'i kaga ruku'i jinsin sallah ne kamar wanda ya kara sujada kaga ai dama akwai sujada sallah to wannan min jinsin sallah take to akwai kuma kari wanda ba a cikin jinsin sallah yake ba kamar misali wannan ziyada wato fi'iliya nake faɗa misali kamar mutum yaje ya magana da gangan yana cikin sallah yana cikin sallah yana karatu kawai yaro ya zo na abu kai ba na ce ka tafi makaranta ba yana cikin sallah ya rab kana ransa ya baci ya ga yaro yayi laifi kullum a cikin sallah yaje ya magana kaga wannan yayi ƙari a cikin sallah min ghairi jinsi sallah karin da ba na jinsin sallah bane dan magana nan ba ta cikin sallah ko kuma wata kila ya iya yin magana da gangan ai wannan a cikin jahilci ko bai ma san ba a magana ba ko kuma da mantuwa ba mamaki sabon musulunta ne ba ku gaya masa in an kabbara sallah ba a magana ba dan haka ya kabbara sallah sai ya je kama magana kaga wannan jahilan auna siyan ko kuma mantuwa yi ko kuma mutum ya je kama sha iya cikin sallah kawai ishirwa ta kama shi yana sallah ga ruwa a gefen sa kawai sai dauka shi kunkuda wannan ziyada ne min ghairi jinsi sala kari ne amma ba a cikin jinsin aikin sala ba ko kuma tafiya yana cikin sala kawai sai kama tafiya sala yake kawai sai kama tafiya kawai sai tafi wani guri sai da ya fara tafiya sai to ashe ba mai idan da sala ba malam kuna mamaki wannan rayuwar kuna tsammanin haka ba za ta faru ba wallahi faruwa za ta yi to wannan kaga min ghairi jinsi sala to amma dai yayi ne a matsayin rafkanuwa to sai kuma ziyada alƙauliya ziyada na zance shi kuma shi ma kashi biyu ne wannan akwai ziyada ƙauliya mashru'a fi sala ƙari na magana da an halatta maka kai ƙarin a cikin sallah akwai kuma ƙari na magana ghairu mashru'a ƙarin magana amma ba a shar'anta maka ba fi sala kamar karin da aka halatta maka na magana shine liman yayi kuskure a sallah subhanallahi wannan subhanallahi tana ciki ne bai ba ta ciki kai cewa kai kai mai kaga ka ƙara wani abu amma an halatta ma kai ina fata ana fahimta in kuma kai ƙarin zance wanda ba halatta ba kaman wani ya je zai je an kunna sola ne sai kaga yana kokarin ya je danna air condition kace kai ka bari akan sola muke kuma kana cikin sallah ka dade riƙe hannu wannan ziyada qauliyya ghair mashru'a ƙari ne a cikin sallah ba a halarta maka wannan ƙarin ba ka batta mana sola ba yayin mutum a cikin sallah in an ji zafi nan gaba ai a gyara ko to wannan duk akwai shi to duk wanda yayi ƙari na aiki da yake cikin sallah kamar tsayuwa a sallah ina fata ana fahimta zai iya yiwa ma misali wurin zama ne sai ka miƙe kamar wurin zama raka'a ta biyu sai ka miƙe kaga kai ƙari ko kuma kai sujjada sama da sujjada guda biyu kaga kai ƙari kai sujjada biyu sai ka ƙara ko kai ruku'i ƙari wannan idan mutum yayi shi da kuskure bai bata sallarsa ba amma je gyara kuskurensa da yin sujjadar rakanwa to shine sai ka dauko ba'adi ka madala kai kari a cikin sallah to wannan zaka yi sujjada ba'adiya idan mutum ya ƙara raka'a bai gane cewa ya ƙara raka'a ba sai da yayi sallama ce ka gaskiya raka'a biyar ne kullum sai ya nade kafafuwansa ya sujjada ba'adi idan kuma mutum ya ƙara raka'a ne fa kana cikin raka'a ta biyar kana jina kana cikin raka'a ta biyar ka gama fatiha ka fara alam nashra laka sadrak wa wada'na anka wizrak sai ka ji an ce ma kai wannan fa raka'a ta biyar kake to me zaka yi ƙara sata zaka yi a'a jalasa fil hali a taki kan sai kai ne fam sai ka dawo ka zauna kuna gane wanda ake gyara sallah kana raka'a biyar kullum a taki ka tuno kada tunowa ai da ka tuna wannan sallar wannan raka'a ta zama lalatacciya dan ba a da bukatar ta kenan me zaka yi kullum a take kawai sai dai ka zauna wataƙila liman ne kai kana cikin yi kai a karan kanka ka san raka'a ta biyar kaga amma mamun ka arzaf kana wani bai yi ce ba zai ba wani yana cikin tashin hankali ka sa akwai mamun da dirrab kanwar da zai wallahi bai dai kuma shi bare subhanallahi ba yana jira kawai duk inda akai shi zashi to sai a karan kanka sai ka gano rabu da su kawai ka dawo ka zauna idan ka dawo ka zauna sai kai sujjada ba'adi idan wasu amintattu kaji amma fa abinda aka ce wa in sabbaha sabbaha bihi siqatani wasu mutane guda biyu suka yi maka tasbihi mutane ne guda biyu suka yi maka tasbihi suka tunatar da kai subhanallah daya subhanallah biyu to kuma ka gane muryar su amintattu ne to wannan sai ka kika yadda ka dawo kai karin raka'a ta biyar kaji an maka tasbihi kana sane kuma amintattun mutane ne ka kika dawo to sallaka ta bace kullum sai dai a kama kada kamati sallah kada kamati sallah to wannan shine iya abin da zamu tsaya akwai wasu matsaloli da sati mai zuwa insha Allah na mu dora abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure ko tunda ba shi muna neman afuwar Allah subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum